yanzu kuma ga taken Najeriya. Ya ku ƴan Najeriya, ku farka, ku amsa kiran Najeriya, domin mu taimaki ƙasar mu ta haihuwa, don aiki ga ƙasa ta cikin soyayya da riƙon gaskiya, domin gudun mawar da shugabanninmu ƴan kishin ƙasa suka bada, kada ya zama abin banza, mu yi aiki da zuciya ɗaya da girmamawa a gare ta. Domin ta kasance ƙasa ɗaya mai ƴanci ga kowa tare da haɗin kai da zaman lafiya. Sai alƙawari ga ƙasata, na ɗau alƙawarin kare ƙasata, in zama mai mutuntata, biyayya da gaskiya, zan yi amfani da duk ƙarfina wajen bautata mata, zan tabbatar da haɗin kanta da ƙoƙarin riƙe mutuncinta don ganin ta ɗaukaka. Allah ya taimake ni, amin.